kawo yanzu dai zabe na kananan hukumomi ne dama aka shirya gudanarwa, kuma wannan zabe yana tafiya kamar da aka tsara a wasu yankuna na birnin Lagos, kuma mutane sun fito a irin wayannan yankuna, amma kuma akwai rahotanni cewa ba a samu fitowar mutane da dama ba a wasu yankuna inda aka samu ruwan sama kamar da bakin kwarya.
To ruwan saman ne ya hana mutane fitowa ko kuma me ke faruwa?
To gaskiya za a iya cewa ruwan saman ne ya hana fitowa, domin a bincike ya nuna cewa ba a kai musu ba jama'a da dama wato ainihin kayan zabe ba. Kuma idan muka yi la'akari ta ita kanta hedikwatar hukumar zabe ta jihar Lagos, tana wani yanki ne da wannan ambaliyar ruwa ya auku, saboda haka dukkan su hukumomin zabe ana ganin wannan matsala na ambaliyar ruwa shine ya shafe su. Amma dai rahotannin da muke samu yanzu na cewa an fara zaben a wasu yankuna da ke nesa da birnin Lagos, kamar anguwanni irin su Agege da su Badagiri da dai makamantansu.
To Malam Babangida, an tsara zaben nan za a gudanar da shi a yau Asabar, sai gashi kuma an samu wannan matsala a wasu yankuna. Idan masarar na bai da mu a makon da ya wuce, ko in ce mako biyu da suka gabata, an samu ambaliyar ruwa a yankin Victoria Island. To wani yanki ne wannan ambaliyar ta shafa?
To yanzu wannan ambaliya dai ya fi shafan ainihin kamar yankin Ikoyi da kuma yankin Yaba da kuma wasu anguwanni dai da ke tsakiyar birnin Lagos, kuma gefen ruwa irin su Lekki da Jakande Estate, kamar yadda dai rahotanni da muke samu ke nunawa.
To kasancewar gashi dai da alamu dai wannan ambaliya ta kawo cikas ga zaben da ake, akwai wani magana daga hukumomi cewar an daga zaben ko kuma za a sake zaben ga yankunan da wannan ambaliya ta shafa?
To gaskiya kawo yanzu babu rahotannin da ke nuna cewa an dage wannan zabe. A hasali ma dai bayanai da muke samu na cewa ana gudanar da wannan zabe a wasu sassan da aka fara zaben nan a ƙwararren lokaci, kamar wasu ma sai wajen karfe 3 na rana aka fara zaben nan, maimakon karfe 9 na safiya kuma 10 haka, wanda kuma da aka ce karfe 2 na rana za a gama wannan zabe. Amma har yanzu lokacin da muke wannan magana, bayan karfe 3 na rana, babu alamun an kammala wannan zabe.
Wakilin murya Amurka kenan a jihar Lagos, Babangida Jibrin, malam mun gode kwarai da gaske.
To mashallah.
Da banana tu rata mo da da a cikin tuba mun la kamun ka tu